amana ba wanda ya ci amana ga amanar Allah da shi shi na yi
Shall go back down.